من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشن وطن رمضان هجرة عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو آدى ريهدو دأربئين دبكوه ci gaba da karatunmu na tafsiri muna suratul nisa sura ta 4 zamu tashi kan aya ta 93
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa man yaqtul mu'minan mutaammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man yaqatul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima bayan Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana bayani akan kisan kai wanda aka yi shi wanda ya abku bisa kuskure cewa idan hakan ya abku ne ga wanda yake musulmi cikin ƴan uwansa wanda suke musulmai to irin wannan kisa za a yanta bawa ko baiwa a matsayin kafara ta wannan laifin da mutum ya yi duk da laifi ne wanda yake na kuskure to sai Allah ya sanya hanyar warware shi shine abin da ya shafi alkafara sai kuma bayar da diya ga musulmai wanda suke ƴan uwa na shi wannan mamaci wanda aka kashe shi bisa kuskure sai dai in ya zama da cewa sun yafa diya ne idan suka yafa diya suka ce ba sa bukata a matsayin sadaka to a wannan lokaci abin da yake kan mutum shine kawai ya yanta baiwa ko kuma bawa wanda yake mumini baiwa ita ma mumina mai imani idan ya kuma zama cewa a'a mutum ne wanda yake musulmi mumini amma yana cikin mutanen da suke kafirai wanda kuke yaki tsakaninku da su sai zanto Allah ya datar da shi shi ya musulunta ya karɓi musulunci to sai kuskure ya faru aka kashe shi bisa kuskure to a wannan lokaci abin da yake kai shine a yanta baiwa mumina ko kuma bawa wanda yake mumini mai imani anan babu batun kuma bayar da diya saboda ƴan uwan nasa kafirai ne ba musulmai ba bisa sababin da yasa ba za a ba su diya ba bayani ya gabata akan su a jiya sai kuma wanda ya zama cewa an kashe shi amma yana daga cikin mutanen da ya zamana akwai alkawari tsakaninku da su cewa babu yaƙi za a zauna a lafiya za a daidaita babu wani abu na yaƙar juna to sai aka samu kuskure aka kashe wani daga cikinsu to anan wasu sai suke ganin cewa anan ɗin ma ana nufin mumini wanda yake mai imani ba wai kafiri wanda yake an yi alkawari da shi ba da haka irin su Al-Hasan Al-Basri kamar yadda yake a Jami'ul Bayan an ta'awili al-Qur'an na At-Tabari da jama'a min al-mufassirin su suna ganin cewa anan ma ana nufin mai imani din amma ba ambaci cewa wa huwa mu'minun ba saboda wadata da ambatansa da ya gabata a baya shi yasa ma akwai qira'a shadha da shi Al-Hasan Al-Basri yake karantawa da cewa wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun wa huwa mu'minun an gane da kyau to amma wannan qira'a ce shadha ma'ana dai a matsayin fashin baki yake shi abin da yake fahimta akai kenan da haka sai ya karanta ayar a haka min babit tafsir a babin fashin baki wajen bayyana cewa ayar ma anan tana nufin wanda yake mai imani amma abin da yake daidai anan ana nufin kafirin da yake akwai alƙawari da ainihin mutanansa sai kuskure ya faru aka ainihin kashe shi kamar yadda ya gabata a jiya wannan shi ne daidai to a wannan lokaci sai a yanta baiwa ko bawa mai imani ko kuma ainihin a bada diyya ga danginsa to anan sai ya zama da cewa idan ya zama da kuma taron dangi aka yi fa mutane ne suka yi taron dangi kamar mutum 5-7 ko sama da haka ko ƙasa da haka suka kashe ainihin mutum bisa kuskure sun yi abin da yake ba sa tunanin cewa zai iya mutuwa to sai aka samu kuskure kuma ya mutu to su yaya kafara su za ta kasance to anan jumhurul ulama mafi yawan malamai suna ganin cewa kowannen su zai yi kafara ne ma'ana kowannen su zai yanta wato ainihin baiwa mai imani ko bawa mai imani idan bai sami ikon wannan ba to kowannen su sai ya zanto kuma yayi azumin wata biyu a jere da juna wanda wannan shine mazhabu Abi Hanifa mazhabu Malik mazhabu Shafi'i mazhabu Ahmad bin Hanbal amma wasu suna ganin cewa a'a wato ainihin kafara dai ta isar to amma duk da wannan zancen akwai wanda suka fada shi amma zance ne wanda yake mai rauni dan haka al-asal shine kowanne zai zanto yayi kafara kamar yanda inda kisa suka yi na ganganci idan aka tashi za a yi hukunci kowannensu sai an yi mai sai an kashe shi sai an masa hukuncin kisa ya zanto sun yi tarayya da juna wajen kashe wannan mamacin bisa ganganci ba bisa kuskure ba shi yasa Umar ibn al-Khattab radiyallahu an kamar yanda yake a kitabul muwatta'i lil imam Malik bin Anas bi riwayati al-Layth da waninsa wasu mutane mutum 5-7 suka yi taron dangi wajen kashe wani saboda haka Umar ibn Khattab radiyallahu an yayi hukuncin cewa dukansu a kashe su sai yake cewa da a ce mutanen Sana'a za su yi taron dangi akan kashe mutum daya bisa ganganci to da sai na kashe su gaba daya law tamala'a alaihi ahlu Sana'a laqataltuhum jami'an da mutanen Sana'a wato wani babban birni ne a nan garin al-Yaman za su yi taron dangi wajen kashe shi to da duk sai na kashe su gaba daya inji Umar ibn Khattab radiyallahu an kuma babu wani wanda ya masa inkari cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nuni akan cewa haka hukuncin yake saboda idan ya zama cewa in mabarnata suka san cewa in suka yi taron dangi wajen kashe mutum to ba za a kashe su ba to kaga duk wani wanda yake so ya kashe wani sai ya nemo mai abokanan tarayya saboda ya sai in yayi haka shikenan ya kubuta ba za a kashe shi ba to saboda toshe wannan saddan lidhari'a toshe wannan kafar da za ta bayi zuwa ga barna sai ya zanto hukuncin ya tabbata haka in mutane haduwa suka yi taron dangi to haka za a kashe su gaba ɗayansu kowanne to haka abin da ya shafi wajen alkafara din ma na kisan kan da yake na kuskure to nan ma haka kowannensu sai ya bada wannan yanta bawa mumini ko baiwa wato ainihin mumina ko kuma in bai samu wannan ba tunda daman wannan shi ne yake wuyansa abin da ya shafi addiya kuma alal aqila tana bisa wuyan dangi in bai samu wannan ba to a wannan lokaci kuma abin da yake kansa sai ya yi azumi na wata biyu wato ainihin a jere To kaga anan ba a ce azumi na kwana 60 ba, sai aka ce azumi na me na wata biyu. To ya danganta, shi dai wata wani lokaci yakan iya daukan kwana ne kwana 30, wani lokaci yakan iya zantowa kwana
29,
kwana 30, wata yakan iya kwana nawa? Kwana 30. To kaga in ya zama na watan ya kai kwana 30, to kaga zai azumi nawa kenan?
60.
Azumi
60
kenan. Tunda in muka duba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani game da abin da ya shafi daukan ciki na yaro jariri da kuma abin da ya shafi me renansa, an gane da kyau? Inda ya ce wa fisaluhu fi amain, kaga nan ya yi bayanin cewar wato ainihin yaye shi yayin da ya kai me shekara biyu. Can kuma sai ya ce daukan cikinsa da yayan 30 shahara, wato kaga ainihin wata 30. To kaga nan idan ka fidda shekara biyu cikin wata 30, me ma saura kenan?
Wata 6
shine na daukan me, na daukan ciki. Kaga shekara biyu kuma na me, na yaye, ga wanda yake nufin daman ya iya yaye yaro sai ya kai matsayin shekara biyu. Ainihin wal walidatu yurdina auladuhunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a. Amma kuma in yaga cewa zai iya yaye yaron kafin ya kai haka, kuma yanayin yayin zai iya yiwa babu wata matsala, zai iya yaye shi kasar haka. In yaso kuma ya bari sai ya kai shekara biyu. To kaga wannan idan ya zama na cewa wata ya kai kwana 30, to wani lokaci kuma wata yakan iya zantowa kwana nawa? Kwana 29, kamar yadda ya tabbata fi sahihi al-Bukhari wa fi sahihi Muslim, cewa ash-shahru 29, wato wata yakan yi kwana nawa? Kwana 29. Shi yasa ma Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kamar yadda ya tabbata fi kitab sunan lil imam Abi Dawud, yake cewa azumin da muka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kwana 29 shi yafi yawa sama da azumin da muka yi kwana nawa? Kwana 30. Kaga nuni akan cewa a watan yakan iya me, yakan iya yin kwana 30, yakan iya zantowa kuma kwana 29, wanda shine mafi yawan afkuwa. Shi yasa can yace fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30 yawman, idan ya zama na watan ya boyi, an boye shi daga gare ku, watan bai fito ba, to anan sai ku cika adadin lissafin wata na kwana nawa?
30.
Kwana 30, kamar yadda yake fi sahih Bukhari wa fi sahih Muslim. To kaga in ya zama na watan ya kai 30, to kaga 30 zaka yi. In 29 ne kuma, to kaga 29 zaka yi. Tunda an ce shahrayni mutatabi'aini, watanni guda biyu masu bibiyar, wato ainihin juna. To idan ya zamana kuma cewa mutum bai sami iko na yin azumin ba saboda wani dalili cikin dalilai wanda shari'a za ta iya karɓansu, kamar rashin lafiya, ba zai iya yin azumi ɗin ba, babu dama, to anan zai iya ciyarwa a madadin azumin? A'a, anan abin da yake kansa shine sai yayi ta yawaita istighfari, yayi ta yawaita tuba ga Allah subhanahu wataala, saboda matsayin kisan kai matsayi ne wanda yake babba wajen Allah subhanahu wataala, ko da bisa kuskure ne. To anan idan azumin bai yiwu ba, to sai yayi ta yawaita istighfari, da yawaita kuma ayyuka na alkhairi, da yawan komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Anan ba zai ce zai ciyar da mutum 60 ba, kamar yadda yake a kafaratu zihar, kamar yadda yake a kafaratu zihar suratul mujadila ko suratul mujadala bi ikhtilafil qira'atain, bi ikhtilafil qurra, ka ya ce suratul mujadila, ka ya ce suratul mujadala walladhina yudahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu فتحرير رقبة من قبل أن يتماص ذلكم توعظون به والله ما تأملون خبير فمن لم يجد fasiyamu shahrayni mutatabi'aini min qabli an yatamassa. To har zuwa inda Allah ce fa man lam yastati' fa it'amu 60 miskina. To wanda bai sami ikon yin azumi ba saboda ba shi da al-istita'a, ba shi da iko, to anan shi sai ya ciyar da miskinai guda 60, sai ya ciyar da miskinai guda 60, shine abin da yake kansa. To anan zamu ga cewa a kafaratu zihar sai aka ce raqaba, baiwa kawai, ba a tantance cewa bai wannan wace iri ba, kawai aka ce raqaba, baiwa. Nan wajen kisan kai kuma sai aka ce raqaba mu'mina, baiwa mai imani. To haka zamu ga suratul maida game da kafaratul yamin, kafara ta rantsuwa, la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi bi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman fa kafaratuhu it'amu 10 masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Lamma sai aka ce yanta baiwa, ba a kawo mai batun imani ba, domin nuni akan cewa kisan kai laifi ne, koda bisa kuskure ne, laifi ne babba, a matsayi kuma na ainihin rasa mutum musulmi da rayuwa, koda kuma kafiri ne ma ba musulmi, amma akwai alkawari da aka yi cewa babu yaki sai aka kashe shi bisa kuskure, to shi ba wannan ran nasa rai ne wanda yake mai alfarma mai matsayi. To da haka dole a samu ran da yake mai matsayi irinsa, ya zanto ya mai gurbinsa. To wannan shi ba sai aka ce to bawan da za a yanta ya zanto bawa ne mai imani, ko kuma baiwa ce mai imani, tunda shi bawa matsayin kusan babu ne. To yayin da ya zanto an yanta shi ya koma da, to kaga ya zo mai, a lokacin ya zanto mai samamme, tunda ya zanto mutum mai inci. To kamar an rasa wani ne kuma an samar da me, da wani a gurbinsa. To amma batun abin da ya shafi kafaratu zihar da kafaratu qatl, kaga laifuffuka ne amma ba su kai me matsayin me kisan kai ba. An gane da kyau? To wannan shi ya bayu koda baiwar ainihin ba musulma ba ce, koda bawan ba musulmi ba ne, to an iya yanta shi, babu komi akan wannan. Duk da wasu malamai suna gan cewa anan za a iya hamlul mutlaq alal muqayyad, wato can din ma ya zama da cewa dai ana nufin mai bawan mai imani ko baiwa mai imani. An gane da kyau? Shi al-Imam Shafi'i a wato ainihin akan haka ya tafi da wasu daga cikin malamai, duk da yake shi ba nan ya kalla ba, shi ya kalli ittihadus sabab ne, shi ya kalla. To kuma za a ga ittihadus sababin anan kuma ya saba da juna, tunda can da aka ce a yanta baiwa mai imani mai sababin, saboda kisan kai da aka yi bisa kuskure, nan kuma sababin mai zihari da aka yi, can kuma sababin mai wato ainihin rantsuwa da mutum ya yi. An gane da kyau? Da haka dai a dunkule abin da yake daidai shi ne za a iya yanta kowace irin baiwa ɗin, masala ce mai faɗi ƙwarai da gaske. Wannan kenan. Sannan can za mu ga an ambaci azumi ga wanda bai sami iko ba, nan kuma sai zanto ba a ambaci ba a ambaci ciyarwa ba ga wanda bai sami iko ba, can kuma sai aka ambaci azumi ga wanda bai sami iko ba, kuma aka ambaci ciyarwa ga wanda bai sami ikon yin azumi din ba. Abin da ya bayu saboda can batu na abin da ya shafi az-zihar, Allah ya ce zance ne wanda yake na ƙarya ƙirƙirarre. Wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura. Allah ya bayyana cewa zance ne wanda yake na ƙarya ƙirƙirarren zance mummuna. Shi kansa mai faɗan ya san ƙarya yake faɗa ba gaskiya ba. To wannan shi ya bayu cewar to lalle kuwa koda ba a samu damar yin azumin ba, to sai an ciyar da mutum nawa, mutum 60, a matsayin me? A matsayin kafara. Kamar wanda ya ainihin sadu da iyalinsa yana mai azumi da gangan, to kaga shi ma daga cikin kafara da zai shi ne mai wato ciyar da mutum nawa,
60,
mutum 60 in bai samu ikon azumi ba, kamar yadda yake min hadisi Abi Huraira fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim. To amma nan da yake batu ne na kisan kai, kuma kisa kan bisa kuskure ne, ba bisa ganganci ba. Sannan matsayi kuma na rai matsayi ne wanda yake mai girma, to sai zanto nan ba a ambaci mai ciyarwar ba, sai aka taƙaita iya mai iya azumi ɗin, saboda mutum ya ji jiki tare da shi. Idan ciyarwa ce zai zama wani yana da wadata zai iya ciyar da abinci nan take, kaga ba zai ji wani abu ba. To sai na aka taƙaita iya azumi ɗin. Idan azumin bai samu ba saboda rashin iko, to anan kuma sai dai a yi ta yawaita istighfar, a yi ta tuba ga Allah, ana kuka ana neman wato ainihin mafita wajen Allah subhanahu, ba batun kuma cewa ciyarwa. An gane da kyau? To wannan shine abin da ya ba can aka samu haka, nan aka samu haka. To sai Allah ya biyo baya da bayanin kuma kisan kai da yake afkuwa bisa ganganci ba bisa kuskure ba. Wannan nuni akan cewa hukunci ne na wanda yayi kisan kai bisa kuskure. To amma wanda ya kisan kai kuma bisa ganganci, shi ga hukuncinsa. Wanda ya kashe mumini da gangan da ganganci, to sakamakonsa wutar jahannam. Al-Imam Abu Ja'far al-Tabari rahimahullah ya fitar a tafsirinsa Jami'ul Bayan an ta'awili ayatul Qur'an zuwa ga Ikrima. Haka Al-Imam Ibn Abi Hatim al-Razi shi ma ya fitar a tafsirinsa Tafsirul Qur'an al-Azim zuwa ga Sa'id ibn Jubair. Haka al-Imam al-Bayhaqi shi ma ya fitar a al-Jami'u li Shu'ab al-Iman zuwa ga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, cewa wannan aya ta sauka ne a sababi a dalilin Miqyas ibn Subaba bil Muhmala. Kuma za ka ga a shashin wasu al-Masadir da al-Maraji' suna kawo shi bil Mu'jama ibn Dubaba. An gane da kyau? Kuma lokaci akan yi dab dinsa da ibn Sababa bil fathi, cewar mutanen Madina an samu wasu sun kashe masa dan uwa, da haka sai ya kai kukansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, cewa gashi an kashe masa dan uwa yana neman diya. To sai manzon Allah ya hada shi da al fihiriyu, wato yana daga cikin kabila ta Banu Fihir, shi yasa ake ce masa al-Fihiriyu, cewa su je a karɓo wannan diyar wajen su Banu Najjar min al-Ansar, daga mutanen Madina. Aka je aka karɓo wannan diya, ya karɓa ya ga diya ta shigo hannunsa. To ƙarshe kawai sai ya faki shi wannan wanda ya masa rakiya ɗin, kawai sai ya kashe shi. Da ya kashe shi sai ya gudu, kuma sai ya yi ridda ya bar musulunci. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar, ya saukar da wannan ayar a matsayin bayyana makomarsa, saboda wannan kisan da ya kisa ne na ta'addanci. To amma waɗannan asar ɗin duk ba su inganta ba, babu wanda ya tabbata a cikinsu. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya yi bayanin hukuncin kisa wanda aka yi shi bisa kuskure, to sai ya biyo baya kuma game da bayanin hukuncin kisan da aka yi shi da gangan da ganganci, da gangan da ganganci, kuma ya kausasa hukunci a kansa, domin nuni akan cewa hakan yakan faruwa, yakan samu lalle a yi kisan bisa ganganci, ƙarshe kuma mutum ya yi da'awar cewa a kuskure ne, ba kisa ya nufata ba. To shine Allah ya biyo baya da bayanin irin wannan hukunci wanda yake mai tsanani, kan cewa ko da ka yi kisan kan kai da nufin kisan kan ka yi, amma saboda ka samu a kanka mafita sai ka ce a ba kisan ka nufata ba, kuskure aka samu. To shi Allah ya sani, da haka zai damke ka ga hukuncin da ya tanadar na dukkan wanda ya yi kisan kai bisa ganganci. An gane da kyau? To shi ne sai Allah ya biyo baya da bayanin kisan kai da aka yi bisa ganganci. Ya ce wa man yaqtul mu'minan, kuma dukkan wanda ya kashe mu'minan, wato mumini wanda yake mai imani, anan mu'minan nakira, kuma ga man shartiyya. To kaga an nakiratu fi siyaqi sharti tufidu al-umum, ma'ana mu'minan anan ya shafi mai kowane mumini, wato wannan mumini ne mai cikakken imani ko mumini ne fasiki, namiji ne ko kuma a'a mace, yaro ne ko me ko babba, inda yana da imani duk yanda imanin nasa yake ka kashe shi bisa ganganci, to ga sakamakonka. Muta'ammidan, wato halin kasancewarsa yana mai nufin gangancin kashe shi ba wai bisa kuskure ba, to fa jaza'uhu jahannam, sakamakonsa shine wutar jahannam. Idan Allah ya sakanya masa, to abin da zai sakanya masa da shi shine wutar jahannam. Khalidan fiha, halin kasancewarsa yana mai dawama a cikin ita wannan wutar ta jahannam. Wa ghadiba Allahu alayhi, kuma Allah ya yi fushi da shi. Wa la'anahu, kuma Allah ya tsine masa, ya nisantar da shi daga rahamarsa. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, kuma Allah ya tanada masa wata irin azaba babba a sakamakon wannan abin da yi. Wannan kaga yana nuna matsayin kisan kai da aka yi shi bisa ganganci, ta yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafi waɗannan ababe cewa sakamakonsa mai wutar jahannam kuma yana mai dawama a cikinta. Sannan Allah ya yi fushi da shi, sannan Allah ya yi mai, ya tsine masa, sannan kuma Allah ya tanada masa wata azaba mai girma a cikin wutar jahannam ɗin, doriya akan azabar wutar jahannam ɗin. Kaga waɗannan ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafo domin nuna cewa lalle kisan kai ba ƙaramin abu bane, abu ne wanda yake mai mutuƙar girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ya zama na cewa kashe rai ba da haƙƙi ba bisa zalunci, to wannan fa kaman matsayin ka kashe mai, wato ainihin dukkanin mutane ne gaba ɗaya. An gane da kyau? Min ajali zalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an, kamar ka kashe dukkanin mutane ne gaba daya. Saboda ainihin rayuwar ita wannan rai din ai rayuwar mutanen ce gaba daya, saboda abinda zai gudana yake wanzuwa tsakani na taimakekeniya na zamantakewa da sauran ababe da aka yi tarayya da juna. To haka ainihin rasar da shi wannan rai din ba bisa haƙƙi ba, to kamar rasar da ragowar mutane ne, tunda wani ɓangare ne nasu kai mai ka ainihin cire, kamar ka rasa yadda ɓangaren mumunan ne gaba ɗaya. Da haka shi yasa zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin wato ainihin wani ɓangare na mutane, amma sai ya kiraye mutanen da su ne wannan ɓangare ɗin. Inda Allah yake cewa game da ainihin summa antum ha'ula'i taqatuluna anfusakum, kaga taqatuluna anfusakum mai ake nufi? Kuna kashe kawukanku? A'a, shashinku yana mai, yana kashe shashi, amma sai Allah ce kuna kashe mai? Kawukanku. Da inda ya ce faqatulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum, ku kashe kawukanku, mai ake nufi anan? Ana nufi ai shashinku yayi mai, ya ainihin kashe shashi. Shi yasa kamar yanda ya tabbata fi sahihi al-Bukhari wa fi sahihi Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan, wato mu'mini ga dan uwansa mu'mini kamar gini ne, shashinsa yana karfafa shashi, block na ƙasa yana karfafa na tsakiya, na tsakiya yana karfafa na me na sama. Duk yayin da aka zayare wani daga cikin su, to za ga an samu me? An samu tasgaro. Kuma kamar yadda ya tabbata fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim cewa mathal al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal al-jasad al-wahid idha ishtaka minhu 'udun tada'a lahu sa'ir al-jasad bil humma was sahar. Misalin mu'minai wajen san juna da tausayin juna da ainihin karfafa juna, wato ainihin kamar misalin gangan jiki ɗaya ne. Idan wata gaba ta kamu da ciwo, to sauran jikin ma sai su kamu da ciwo wajen raɗaɗi da kuma rashin bacci. Ba zai zama cewa ai wannan matsalar ido ne kadai ta shafa ba, saboda haka kafa ba ruwanta, hannu ba ruwansa, a su ma sai abin ya shafe su. To haka mu'mine suke in suna kan asalin imaninsu, yayin da aka kashe ɗaya daga cikinsu bisa zalunci, to kamar su aka kashe gaba ɗaya, domin an tauye wani ɓangare ne daga ɓangaren mai, daga ɓangaren wato ainihin jikinsu. To da haka sai ya zanto kamar kashe mutane ne gaba ɗaya. Da haka kisan kai laifi ne wanda yake mai mutukar girma, zubar da jini ba da haƙƙi ba. Da haka ya tabbata min hadisi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa lalle farkon abin da za a yi hukunci da shi tsakankanin mutane shine fiddima, cikin abin da ya shafi mai jina ne, shine farkon abin da Allah zai yi hukunci tsakanin mutane. Wannan ana nufi abin da ya danganci haƙoƙin mutane kenan. An gane kyau? Amma abin da ya danganci haƙoƙi na Allah subhanahu wata'ala, to wannan kamar yadda ya tabbata ne a kitabus sunan lil imam Abi Dawud da waninsa cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama as-salah, farkon abin da za a binkita ga bawa na daga ayyukansa shine me? Sallah. Wani abin da ya shafi haƙƙin Allah kenan. Abin da ya danganci haƙƙin Allah da yake kan bawa, to farkon abin da Allah zai binkita game da bawa na haƙƙinsa bayan samuwar tauhidi shine me? As-salah, sallah. Amma abin da ya shafi haƙƙin bayi tsakaninsu da juna, farkon abin da Allah zai binkita shine batu na jina ne. Waye zubar da jinin wane? Waye kashe wane bisa zalunci? Saboda haka kisan kai abu ne mai mutukar muni, abu ne mai mutukar hatsari. Don haka ya tabbata fi sahihil Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman, wato mu'mini ba zai gushe ba yana cikin yalwa cikin addininsa, yana cikin nishadi, yana cikin kwanciyar hankali, yana cikin mai matsayi wajen Allah subhanahu wa ta'ala, abin kula, abin lura da shi, mutukar bai zubar da jini na haramun ba, mutukar bai kisan kai ba bisa zalunci, bai kisan kai ba ba da haƙƙi ba. To wannan kaga nuna cewa duk yayin da mutum yayi kisan kai ba da haƙƙi ba, to lalle yana cikin hatsari, yana cikin barazana. To shine anan Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan bayanin cewa fajaza'uhu jahannam, sakamakon sa shine wutar jahannam, khalidan fiha, kuma halin zantowarsa yana mai dawwama a ainihin cikinta. To wajen tantanta cewa ya kisan kuskure yake, ya kisan da yake ba na kuskure ba, to don haka wasu daga cikin malamai sai suke ganin cewa kisan da yake na kuskure da wanda yake ba na kuskure ba shine ka yi amfani da abin da yake kamar itace ko bulala, da abin da yake mai kama da wannan, to sai aka sami matsala sai mutum ya mutu a dalilin haka. An san irin wannan abin bai yin kisa, an sani bai yin kisa, in kada mutum da shi bai yin kisa, to sai aka yi rashin sa'a kuma sai mutum ya mutu. To irin wannan shi ake kallo a matsayin mai kisa na kuskure. Suka ce kisa na ganganci kuma shine yin amfani da abin da an san yana kisa, sai ka yi amfani da shi wajen dukan mutum da shi ko kasar mutum da shi sai ya mutu, to wannan shi ne kisa na ganganci. Suka ce kamar takobi, takobi, wuka, mashi, wannan an san suna kisa. To sai ka soki mutum da wuka ko ka soke shi da mashi ko ka sare shi da ainihin wannan takobi din, to lalle suka ce wannan kisa ne na ganganci. Akwai hadisi da ya zo ma min hadithin Nu'man bin Bashir, wanda ya zo a littafin Al-Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal da kitabus sunan lil Darqutni da Jami'ul Bayan an ta'awili ayatul Quran lil Imam Abi Ja'far al-Tabari da dai jama'a min al-muhaddisin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu shay'in khata'un illa as-sayf wa kullu khata'in arshun. To amma hadisi ne mai rauni, bai tabbata ba zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam, cewa dukkan wani kisa da zai abku duba ga abin da aka yi amfani da shi wajen kisan, to za a ƙi ɗaukan sa a matsayin kuskure sai dai in ya zama ne takobi ne dukkan kisa na kuskure kuma to shi wannan ba kisasi bane a sai a bada midiya to amma hadisin bai tabbata ba hadisi ne mai rauni ƙorai da gaske an gane da kyau dan haka abin yana komawa ne zuwa ga yanayin abin da mutum ya yi amfani da shi din da kuma yanayin salon da ya bi wajen amfani da abu da haka ko da dutse ne ka yi amfani da shi a salon da an san lalle yin amfani da shi a irin wannan salon zai kashe mutum to nan za a ɗauke shi a matsayin mai kisan ganganci ko da sanda ce ko bulala ce ka yi amfani da ita wajen duka a yanayin salon dukan da an san in dai an yi mutum irin wannan dukan zai mutu to wannan kisa ne na me na ganganci an gane da kyau to amma in ya zama na ba bisa wannan ba to za a ɗauke shi a matsayin kisan kuskure shi yasa ya tabbata min hadisi Anas bin Malik kamar yadda yake fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim wato ainihin wani bai Yahuda ya dauki dutse yayi rotsan kan wata mata an gane da kyau kaga shi ba da mashi ko wuka ko adda ko taka da dutse amma ta mutu yarshe manzo Allah ya zartar masa da hukunci na yayi kisan kai na ganganci kaga dutse ne amma saboda yanda ya amfani da shi dole mutum ya mutu ya mato rutse akan ta da wannan dutse din saboda haka ana kallon ya aka yi amfani da abin ne ta wata fuska aka yi amfani da shi wannan shine ba wai me manufar ka ba an gane da kyau ta yanda wani zai zama na cewa manufar sa da mun kisan kan ne to kuma ya ga ba shi da mafita sai ya ce a shi ba kisan kan ya nufata ba to wannan shine abin da za a kalla kuma shine abin da za a yi la'akari kamar yanda At-Tabari ya yi nuni zuwa haka a Jami'ul Bayan an ta'awili a ayil Qur'an rahimahullah to da haka kisan kai abu ne mai matsayi shi yasa sai Allah ce fa jaza'uhu jahannam sai ce khalidan fiha kuma wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban azima hadisi ya tabbata min hadisi Abi Darda kamar yadda yake a kitabus sunan lil imam abi daud da al mustadrak lil imam abi abdullah al hakim an nisaburi kuma haka yazo min hadisi muawiya bin abi sufyan al littafin al musnad da kuma littafin al mustadrak lil imam abi abdullah al hakim an nisaburi min hadisi abi daud kuma kitabus sunan lil imam abi daud cewa kowane zunubi da bawa zai aikata to ana fatan Allah zai iya gafarta masa in banda shirka sai kuma wanda ya kashe mumini bisa zalunci sai wanda ya kashe me mumini bisa zalunci kaga nuna me nuna girman wato ainihin laifin da matsayin sa cewa lalle a laifi ne wanda yake mai girma ya ma zo a hadisi wanda yake mai rauni hadisu Abi Huraira a kitabus sunan lil imam Ibn Majah cewa dukkan wanda ya taimaki wani kan kashe musulmi ba bisa haƙƙi ba ko da da rabin kalma ne to lalle zai gamu da Allah an rubuta tsakankanin idanunsa cewa wannan yana mai yanke tsammani daga samun rahmar Allah subhanahu wataala amma hadisi ne mai rauni bai tabbata ba amma duk da rauninsa kaga nuni ne akan cewa ashe abin wato ainihin ba karamin abu bane ba karamin abu bane to irin wannan idan ya faru kuma kisan kai na ganganci to anan kisasi ake sai a rama shi ma sai a kashe shi to idan ana irin wannan to sai kaga an zauna lafiya duk wanda ya san cewa in yayi kisa za a kashe shi to lalle ba zai yi ba shine walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tattaqun lalle kuna da wata irin rayuwa cikin yin kisasi sai Allah ya kawo hayatun bit tankir da nuna cewa rayuwa ce ta musamman an gane da kyau ba shi yasa akthirul qatala liyqilla al qatl ku yawaita kisa ga dukkan wanda ya kashe a kashe shi domin kisa ya karanta al qatalu anfa lil qatl ba abin da yafi kore afkuwar kisan kai tsakankanin mutane irin in mutun yayi kisan kan shi ba a kashe shi to idan ana tsaye da haddi ana yin hukunci to lalle ilalla mutane za su yi gataitan su za a zauna lafiya za a daina kashe-kashe amma tsari na gurguzu na demokarasi ya zo ya bata al'amura mutum zai yi kisan kai sai ga an zo za a bashi kariya wai lawyer gwamnati wai ka'ida ce wannan ka'ida ce tahutiya an gane da kyau shi yasa dole mu yi ta zama cikin hatsari da bala'i da kalubale da tashin hankali da fitintunu iri-iri ya zama na kisan kai bai zama komi ba ya zama abu ne mai sauki wajen mutane to Allah subhanahu wa ta'ala dai yana bayyana cewa ko da anan ba a yi hukunci ba to lalle fa Allah shi ya riga ya yi mai ya riga ya yi hukunci ta fuskar fishinsa da ya saukar ta fuskar tsinuwarsa ta fuskar kuma tanadin azaba ainihin mai girma da ya yi to wannan aya tana nuni kan cewa dukkan wanda ya kashe mai imani da gangan da ganganci to ma koma sa wutar jahannam yana komai da wama a cikin ta to wasu ayoyi kuma suna nuni akan cewa dukkan laifin da mutum ya aikata in dai ba shirka ba to Allah zai iya mai zai iya gafarta masa subhanahu wa ta'ala kamar inda Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida wato dukkan laifin da yake ba shirka ba to Allah yakan iya gafara akan sa amma shirka ce kadai in mutun ya mutu yana yi to Allah ba zai gafarta masa ba amma koda kisan kai ne kaga ya shiga cikin me wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha amma shirka ce wannan shine wuta ta tabbata ga mutum kuma aljanna ta yi ne ta haramta gashi laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wa qala almasih ya bani isra'ila abdullaha rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar to daka wannan sai ya bayu a wasu suke ganin cewa wannan ayar ta wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wato ainihin an shafe ta wato a farkon lamari ne Allah ya bayyana wannan hukuncin sakamakon kashe-kashe yayi yawa to kuma daga baya da mutane suka fara shiga taitayin su sai zanto ita wannan aya wato ainihin an shafe ta mansukha ce ba ta aiki da ayar suratul furqan ayar da Allah ce walladhina la ya'buduna ma allahi ilahan akhara wala yaqtunsu fi harrama allah illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al adhab yawm al qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu allah sayyi'atihim hasanat wa kana allah ghafurur rahima allah ya bayyana cewa wadanda ba sa bautatawa wanin allah tare da allah ba sa kashe rayuka ba da haƙƙi ba sa yin zina sai Allah ce dukkan wanda ya aikata haka to zai gamu da laifuffuka kuma za a rubanya masa azaba kuma zai dawwama cikin ita wannan azaba din yana abin walakantarwa sai Allah ce sai dai wanda ya tuba yayi imani ya aikata aiki nagari to wannan da ire-irensa su ne waɗanda Allah zai musanya mummunan aikin nasu da kyawawan ayyuka sai kyawawan na tuban da suka yi da imani da aikin kirki sai su tafiyar da wannan munana din wa aqimis salata qarafayn nahari wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhhibu as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin kuma kamar yadda ya zo fi jami' at-tirmidhi wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha an gane da kyau to suka ce saboda haka wannan ayar ta wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wato bata aiki mansukha ce suka ce ga kuma irin fadin Allah subhanahu wa ta'ala ce qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim cewa kace da bayina ya ku bayina inji Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuka ketare iyaka ga kawukau kada ku yanke tsammani daga rahmata lalle ni Allah yana yin gafara ga dukkanin zulubai kaga wannan kisan kai ma shigo ciki domin Allah shine mai yawan gafara mai yawan jin kai kenan kaga shirka ce kada in mutun ya mutu wato ainihin yana yi to Allah ba zai ainihin gafarta fasa ba an gane da kyau amma in dai abin ba shirka bane kisan kai ne ko me in an tsaida wa mutum haddi a nan duniya to wannan sai ya zama kafara idan ba tsaida masa haddi ba kuma to yana tatar mai mushiya shine waye ga firu ma duna zalika liman yasha kamar yadda yazo min hadisi ubada bin samit radiyallahu an fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim yana bayanin mubaya'a da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan kaza akan kaza akan kaza sai yace to dukkan wanda ya aikata wani laifi na haddi idan aka tsaida masa haddi a nan duniya to shikenan wannan ukubar da aka yi masa zama mai kafara idan kuma ba a tsaida masa haddi ba to al'amarin sa yana koma zuwa ga Allah in Allah ya so ya azabtar da shi in kuma ya so ya me ya gafarta masa shine tahtal me tahtal mashiya duk da yazo kuma min hadisi abi huraira fil mustadrak lil imam abi abdullah al hakim an-nisaburi da isnadin da yake akwai magana akan sa cewa manzo Allah ce la adril hududa akaffaratun hiya amla shin hadduri da za a tsaida mutane ban sani ba suna matsayin kafara ne ga zunuban su ko kuma a'a a wancan kuma hadisi ubada ya ce me kafara ne to kaga wannan zai zanto kafin Allah ya sanar da shi kenan sallallahu alaihi wasallam ko kuma zai zanto a'a Allah din ya sanar da shi amma yayi wannan bayanin gudun kada mutane kuma su shagaltu da cewa tunda ma an kai rafi aka maka haddi magana ta kare ai kawai bari mu ci gaba da yi saboda kada mutane kuma a bude musu kofar me kofar barna duk da dai hadisin akwai magana akai kamar yadda na ambata mu an gane da kyau to wannan wasu abin da suka kalla kenan amma gaskiyar magana ayat tana aiki wato aya ce muhkama tana aiki ba abin da ya shafe ta aya ce tabbatacciya tana nan tana aiki shi yasa yazo daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kamar yadda ya tabbata fi sahih al-bukhari yake cewa wannan aya tana daga cikin abin da ya sauka na ƙarshe na al-qur'ani yace dan haka ba ai me ba ba a shafe ta ba ba a shafe ta ba sannan kuma ya tabbata har yanzu zuwa gare shi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kamar yadda yake fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim yace waccan aya ta suratul furqan ta sauka ne domin bayani na batun mushrikai da suke ce to ai gashi yanzu mu mun yi shirka mun yi zina mun yi kisan kai mun yi kaza to ko da mun tuban ma to kenan ya ake ciki to sai Allah ya saukar cewa a kofar tuban su tana bude in sun tuba Allah zai karba an gane ke mushrikai ake magana akai ita kuma wannan aya ce tana nan ba a shafe ta ba aya ce tana bayani akan me wanda yayi kisan kai din bisa ganganci da nufin kisan kai din to wannan shi ake magana akai to lalle shi ga sakamakon sa da Allah ya tanada masa subhanahu wataala shi yasa ma ya zo daga shi Abdullah ibn Abbas kamar yanda yake a Jami'ul Bayan an ta'awil al-Quran na al-Imam Abu Ja'far al-Tabari rahimahullah yake cewa ita wannan ayar ta wa man yaqatul mu'mina muta'ammidan ta sauka ne bayan waccan ayar ta suratul furqan walladhina la ya'buduna ma'a allahi ilahan akhar da shekara guda wanda wannan isnadin ya tabbata ya zo ta wata hanya a Jami'ul Bayan an ta'awil al-Quran na at-Tabari cewa da shekara takwas ma amma isnadin bai inganta ba sannan ya zo daga Zaid ibn Thabit radiyallahu an kamar yadda yake a kitabu sunan lil imam abi daud da kitabu sunan lil imam sa'id bin mansur hanyoyi daban-daban amma daga ciki akwai hanyar ta inganta haka at-tabari ma ya fitar a jami'ul bayan an ta'awil al-quran yace wannan ayat ta sauka ne bayan waccan ayar ma da wata shida da wata shida kenan kowannen su ya faɗi gurgurdan abin da yime ya sani ne ibnu abba ya ce shekara daya shi kuma ya ce shekara nawa shekara shida kowannen su yayi magana bisa abin da yazo masa na ilimi a bisa lokacin da ya san abin to kaga ina magana cewa kuma an shafe ta da ayar da an sauke ta da shekara daya da tsawon wata shida zuwa shekara daya kuma a ce ta shafe ta, kaga kaga ba zai yi ba. Don haka ayar wato ainihin tana nan tana aiki, an gane da kyau. Don haka nuni ne akan wanda ya kisan kai da gangan da ganganci, to ga sakamakonsa, ga sakamakonsa shine lalle wutar jahannama. In dai Allah zai kama shi da wannan laifin, to lalle wutar jahannama, ga fushin Allah, ga tsinuwar Allah, ga kuma azaba mai girma. Shi yasa ma yazo daga Abu Huraira a littafin Al-Mu'jam Al-Awsat li Abi Al-Qasim At-Tabarani cewa aifa jaza'uhu jahannamu in jazahu, sakamakonsa shine wutar jahannama in dai Allah din zai kama shi da wannan laifin. Wannan ya zo min hadisi Abi Huraira zuwa ga manzo sallam Al-Mu'jam Al-Awsat li Abi Al-Qasim At-Tabarani, amma bai inganta ba, bai inganta ba, yana da mutukar rauni. To kaga inda ya tabbata da shi kenan, amma bai inganta ba. Amma dai ya zo daga irin su Abu Salih, shi ya tabbata zuwa gare shi daga cikin magabata, kamar yadda At-Tabari ya fitar a Jami'ul Bayan an ta'awil al-Qur'an, haka ya zo irin wajen su Abu Mijlas Lahiq ibn Humayt. Abu Mijlas shine Lahiq ibn Humayt, kamar yadda ainihin al-Imam Abu Dawud ya fitar a Kitab as-Sunan, haka al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba al-Musannaf shi ma ya inganta zuwa gare shi. Sun ce aifa jaza'uhu jahannamu in jazahu, inda Allah din zai kama shi da wannan laifin, to lalle sakamakonsa shine mai wutar jahannama, kuma da yin fishi da shi, da tsine masa, da kuma wato ainihin tanada masa wata wuta mai girman gaske. Amma kuma Allah ya ga dama zai iya yafe masa bisa falalarsa, bisa ganin damansa, sai ya shiga fadin waye ga filu ma duna zalika liman yasha. Wanda wannan shine abin da yake daidai, kuma shine abin da At-Tabari shi ma ya zaba ya tafi akan sa, kamar yadda yake a Jami'ul Bayan an ta'awili ayil Qur'an, an gane da kyau. To wannan shine, da haka ya zo daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, kamar yadda yake cikin al-Musnad na al-Imam Ahmad bin Hanbal da Jami'ut Tirmizi da Kitab as-Sunan lil Imam Ibn Majah da as-Sunan al-Kubra lil Imam an-Nasa'i, yana bayani cewa ranar alkiyama ya ce manzon Allah ya ce wanda ya aka kashe zai zo jini yana zuba, zai kamo wanda ya kashe shin yana riƙe da shi da damansa ko hagunsa, zai zo gaban Allah ce ya Allah ka tambayi wannan menene masa ya kashe ni. Haka za su yi gaban Allah subhanahu wa ta'ala, menene masa ya kashe ni. To a ƙarshe sai Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an ya bayyana cewa wanda ya yi kisan kai na ganganci, wannan ba batun karɓar tuba, ba za a yi mai ba, ba za a karɓi tubansa ba. Saboda Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Dole sai Allah din ya azabtar da shi. In kuwa daman ya yi kisan kan ne yana mai halattawa, kaga wannan daman kafirci ne, fita daga musulunci ne, domin halatta abin da Allah ya haramta kafirci ne. Shi yasa wasu suke ganin cewa ma ai muta'ammidan mustahillan yana mai halattawa, to wannan ya zama mai, ya zama kafiri. Yace to dole sai ya shiga wuta, sai Allah ya azabtar da shi wannan laifin na kisan kan ne saboda girman laifin. To haka dai aka tambaye shi, ya zo ta hanyoyi da yawa zuwa gare shi, to haka ya tabbatar. Haka Abu Huraira shi ma radiyallahu an, shi ma abinda yake kai kenan, kamar yadda yake a Jami'ul Bayan an ta'awil al-Quran, cewa babu batun tuba, babu batun tuba wanda ya kisan kai da gangan da ganganci. To amma kuma ya zo daga Abdullah ibn Abbas din radiyallahu an, kamar yadda yake a littafin al-Adab al-Mufrad lil Imam al-Bukhari, wani mutum ne ya nemi wata yarinya yana jarabar son ta sai ta ki, wani kuma sai ya nemi aurenta shi kuma sai ta so shi, yace saboda haka fagirtu alaiha, sai kishi ya kama ni akanta, faqataltuha, karshe sai na kashe ta. To daga baya kuma abin ya dame, sai ya zo wajen Abdullahi ibn Abbas yana neman cewa to faga abin da ne, akwai kofar tuba? Sai yace mahaifiyarka tana raye? Yace eh. Yace to ka tuba zuwa ga Allah, kuma ka yi ta ƙoƙari, mutuƙar ƙoƙari wajen kyautata mahaifiyarta, gwargwadon ikonka. Ka gane ya yi mai? Ya buɗe masa mai? kofar tuba can kuma me
ya toshe
ya toshe cewa babu maganar tuba to abin da ya bayu shine nan ana maganar cewa wanda ya zamana ya mai da kisan kan sana'arsa wanda ya zo kuma yana shirin zai je yayi kisan kai din bisa zalunci to anan cewa babu tuba kuma in yayi aida na sani yana neman kofar tuba to shi wannan zaka bude masa cewa lalle akwai tuba ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala an gane da kyau ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wato mura'atul ahwal wal ashqas shi yasa hadisin da yazo a kitabus sunan lil imam abi daud da asnan al kubra lil imam al bayhaqi da wanansu wani yazo kaiya wani yace ya rasulullah zan ki sun batar matata ina mai azumi yace a'a ba za ka yi ba da aka duba wanda manzo Allah yace za ka iya sun batar sai a ga tsoho ne ba a san shi ba amma mai ilimi ne sai ya gaya masa yace a'a akwai kofar tuba amma dai ka bar wannan garin ka yi kaura saboda ya fahimci ya zo tuban zai yi da gaske an gane da kyau can kuma yana gani tunda babu batun tuba tunda ya riga ya hallaka kawai ci gaba da yin barnarsa amma da yake da rabon shari'a sai ya kara neman wani malami shi ba a san shi ba kaga wannan nuni akan cewa ashe mafi yawan lokaci tabbatuwa a ilimi bai haduwa da shuhura kuma mafi yawa wanda ya tabbata a ilimi san ilimi to zaka samu ko bai cika samu shuhura da yawa ba kadan ne suke samu tunda gashi wannan kaga ya tabbata a ilimi amma ba a san shi ba sai da ya sha wahala ba wajen nemo shi amma yana tambayar waye malami shi wancan ya shahara kuma sai aka kai shi zuwa gare shi saboda haka ilimi din shine ma'auni ba wai shahara ba shi yasa al-imam malik ibn anas kamar yanda al-fasaw ya kawo al-ma'rifatu wa at-tarikh bi isnadin hasan yake cewa na riski malamai 70 a madina duk ana cewa malamai ne sun shahara amma ba ma karban ilimi a wurin su sai dai in az-zuhri ya zo daga ash-sham sai mu ji wajen sa mu karbi ilimi ba amma san shi ba lokacin amma sai mu ji wajen sa mu karbi yace yana mama matashi to shine az-zahabi as-siyaru a'lamin nubala yace a lokacin ma zuhuri ya zama dattija ai sai dai mai yiwa dai yana rina gashin sa shi yasa alamun tsufan bai bayyana ba sai al-imam malik ya dauka cewa matashi ne an gane da kyau haka abu zinat kamar yanda yake a muqaddimatu sahih muslim yace na riski mutun 100 a madina dukkanin su malamai ne amma ba a karban ilimi a wurin su saboda ba san ilimin ba amma sun shahara eh amma inda zaka ba su amana ta dina da dirhami za su tsare maka to kaga sabanin na yau ma kenan su ana ake rigima ake kokowa saboda haka su magabatan shuhuratul ilm suke kallo waye san ilimi ba wai waye ya shahara ba an gane da kyau to wannan shine abin da wato ainihin bayanin shi Abdullah ibn Abbas yake nuni akai to wannan ayar akwai ragowar bayani akanta sai mu yi hakuri gobe sai mu dora insha Allah wa bi hadha alqadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah mam kai kana daga menene amin a wannan zaka bude mana wata mas'ala ce mai fari zamu zo kanta eh kai gaggawa eh kai hakuri eh zamu zo kanta na'am eh malam bashi kujera saboda suna lokaci yayi ko a da mun tiktok shikenan sai mu yi hakuri insha Allah gobe sai mu amsa tambayoyi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين